A ranar Laraba ne wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a birnin Abuja ta bayyana cewa babban akanta a jihar Najeriya da aka dakatar a bisa zargin almundahar naira biliyan 109 Ahmed Idris da wasu mutane uku suka fara yunkurin neman sassauci da ake cewa plea bargain a Turance a wajen EFCC don rage tsaurin hukuncin da kotu za ta iya zartarwa a kansu idan aka tabbatar da cewa sun aikata laifin. Babban lauyan waɗanda suka shigar da ƙara wato EFCC Rotimi Jacobs mai mukamin San da ya ce Idris ya tuntube shi ta hannun wani mutum na daban domin ganawa kan hanyoyin da za a bi wajen cimma matsayar neman sassauci a matsayin mafita. Lamarin da ya fuskanci tsaiko sakamakon kin zuwa da lauyoyin bangaren akanta Idris suka yi bayan amincewa da haka a bisa doka da wakilin EFCC din. Shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya yi karin bayani akan wannan batu.
To isu na plea bargain ita kan bin doka da Criminal Justice ya ba da wannan dama. To amma ba mu hukuma ke cewa a'a zo mu shiga libagin ba kai wanda aka kai kara kai ke ganin cewa to fa abubuwan da ake tuhuma ka da shi da abubuwan da aka gabatar da kotu to abubuwan nan fa haka suke to daga bar a ce ayi kara kila a baka hukunci na shekara 14 duk kila Allah kana so a taimaka ka zo kai pleading guilty da wuri-wuri don kila a baka shekara 1 ko 2 abinda ba su riga suka rubuta ba amma dai sun fara wayannan maganganun tare da lauyoyin to kamar yadda kika sani tashin da aka gabatar kai kotu ba shi kadai bane akwai ainihin shi wanda yake cewa shi consultant ne akwai kuma dayan mutanen doka ta bayar da cewa ayi amma mu muna da kaidojin da dole sai an cika su sannan muke yadda da irin wannan abin da plea bargain na daya abinda ake tuhuman cewa ka doka ko ka samu a cikin almundahar dole ne sai mu kanshi wannan abin gabaki daya idan kai dan fowan nine ne ana tsammanin cewa misali ka karbi dala 10 to sai mu a shi dala 10 idan kai jami'in gwamnati ne ana tuhumar cewa ka saci kudi miliyan 1 to sai mu a shi miliyan din nan daya san ba ake maganar wani bage so ba wani bane in haka din ne sai mu yi mu wuce nan mu kuma ci gaba da tsaron manyan abubuwan da muke bincike akai
a wani bangare kuma fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya fayyace abinda dokar kasa ta ce a game da wannan lamarin
wannan magana da ta taso magana ce wadda take babban domin tsarin mulkin Najeriya in muka dauki sashe na 15 sakin sashe na 5 yayi wajibi akan dole a yake irin waɗannan halaye na yi ma ƙasa kafar angulu kuma sashe na 6 da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya sun ba kotu hurumi mai girma wanda yake za a iya kokari a tabbatar da adalci a matakai na kotu. Kotu suna da hurumi su duba wannan bukata. Idan sun duba wannan bukata kuma suna da yanci da za su iya cewa sun amince a yi wannan sassautawa ta sulhu. Idan muka lura da tsarin da ake na yaki da cin hanci da rashawa a shekaru da yawa ana yin shari'a a kotu daga ƙarshe a ce babu kwararan hujjoji da za a zarge su ko kuma an ce ma a je a daure su gidan kaso gwamnati ta amfani da hurumin ta ce kawai mata yafe musu sun ci banza sun tafi banza to maimakon a yi haka ina ganin ai yana da kyau in sun mika wuya a kwakullo duk kudaden da suka wawura da amma dole su abaitul malum gwamnati domin amfanar talakawa dan an yi wannan ai kokarin kuma fito mana da sunayen su kowa ya san su wane ne kudin kuma a tabbata wasu beraye kuma daga baya ba su saci ba idan an mayar da su
ko yaya ɗan ƙasa ke ganin dacewar a yi wa wanda ake zargi da irin wannan babban laifi sassauci
sunana Comrade Isa Tijani MNI tsohon mataimakin shugaba na kungiyar kwadago na ƙasa baki daya na ji bayanin da ake yi game da wanda aka dakatar a counter general na federation wai take yanke har an kai ga plea bargain wato neman a sasanta ya biya wasu kuɗi a sake shi wannan renin wayo da yawa yake ba amma kai ga ma bincikar abun ba ni abin da nake gani game da wannan magana zan iya rantsuwa cewa Ahmed Idris bai tafka wannan kasassabar shi kadai ba akwai wayansu manyan mutane wayanda suke bayansa wanda ana ganin ila in an je garin binciken za a je a ballo wani abin da ba a san da su a ciki ba
a ranar Laraba ta daga wata Agustan da muke ciki ne babbar kotun tarayya dake Abuja ta dage zaman sauraron shirar Ahmed Idris da sauran waɗanda ake tuhuma zuwa ranar 4 ga watan October shekarar nan dan ci gaba da sauraro Halima Abdulrauf Muri Amurka daga Abuja Najeriya.